SoundsOfSongs.com.
Na 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 na
Amaria, Amaria, Malagi.
ye Oba ta laifi Kuma ba ta laifi Koda ta kashe uwar miji Nan ya yawo surayya Oh oh hey me Oh mi da biyani Oh mi biyani Mi da bi Kaduna Oh je rufai Mi biyani dana sarkin waka biyani dana dana nan na ji biyani jina Oh biyani jina nan ya waji biyani jina A biyani jina I did respect a woman Mi yana mi chiwa Dada yana wa chiwa Zagin dondoma Anaya bamiya Zagin durun dondoma Zagiji kondondoma Onaya bamiyo Kaga uti yendoya Naya bamiyo Kaundi babatako Naya bamiyo Kaundi dudasaku Naya bamiyo Kaundi dudisaku Karima ejin sai dona eji mu bagina dona na yebo gizana dona tekiyuna dona haja karima tu karima sarauni armata haja karima no kujiwa mata haja karima tu karima number 1 Lomia media sike uoku haja karima tu Matu hatara Nyadaba namba tu Namba tu hatara Nyamalagi amari ya yamalagi Haske mata haji ya jaradona Ipa indi ya haji ya jaradona Taneku zana
Alhamdulillah, for a year, I
will do
tuna da cici da yamba bayawo a fita yanzu har wa zo fiyawo dali na na ke da gagan yawo oi nan me ya guji na yi yawo alhamdulillah surai da yawo Leave.